dalil yasa manzon Allah ya danganta su da wauta yake cewa su fahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariya in sun fadi magana maganar canta wato ya kai wato can dukkan wata magana da tafi kyau a duniya gaba ɗaya maganar da za su fada qala Allahu qala rasulullahi za su fadi magana mai kyan gaske inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yaqra'una alquran suna karanta alqurani la yujawizu hadisi na 1066 sayyiduna ali yace yakhruju fi akhir az-zaman a ƙarshen zamani kaumun wata jama'a za ta bayyana ahdathul asnani siffarsu ta farko wato suna da wato shekarun su kadan ne bi ma'ana yara ne matasa ne galibi masu riko da wannan aqida na biyu sufahaul ahlab suna da wautan hankula wato bi ma'ana duk abin da za su yi ba su hangen gaba mai zai biyo baya wannan yasa manzon Allah ya danganta su da wauta yake cewa sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariya in sun fadi magana maganar canta wato ya kai wato can dukkan wata magana da tafi kyau a duniya gaba ɗaya maganar da za su fada qala Allahu qala rasulullahi za su fadi magana mai kyan gaske inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yaqra'una alquran suna karanta alqurani la yujawizu hanajirhim amma kuma duk da haka la dan karatun alqur'anin baya keta da makogoran su yamruquna min ad-din saboda suna ficewa ga addini kama yamruqu sahamu min ar-ramiya ar-ramiya la yarji'una ilayhi saboda ba su komawa gare shi wato wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake misalin su da kifiya yanda suke rabuwa da addini kamar kifiya ne wallahi shi yasa malaman sunna suke cewa at-takfir yana daidai da wato kamar kansa idan a ce zaka ajiye at-takfir ka bashi matsayi daga cikin cututtuka da suke samun dan adam to at-takfir yana daidai kansa kamar yadda likitoci suke cewa wanda cutar kansa ta same shi bai warkewa ko to haka wanda cutan at-takfir ta same shi baya warkewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiya la yarji'una ilayhi abadan duk wanda cuta na kafurta mutane ta samu zuciyansa wallahi idan mutun ya riga ya fada cikin wannan tarko na shedan yana da wahalan warkewa don haka yasa malamai suke nisantar da ƴan uwa game da duk abin da ya shafi kafurta musulmi domin idan guban ya shiga zuciyanka to yana da wahala mutum ya tuba daga wannan zunubi har zuwa mutuwan shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarji'una ilayhi babu wa'azin da ke sanya mutumin da ke aqidar al-khawarij ya bar wannan aqida ya dawo kan gaskiya Allah shi kare mu سيدنا علي يناتي وأيها الناس ياكو متاني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منظم الله يناتي ويخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء دازا أكوتنتا كارفن حدا القرآن لكوكيدشي دا حدا واندكيد أكيدا الخواري والله حدا كبتكينا سبا سيدنا علي يتي النبي يتي ولا صلاتكم إلى صلاتهم bishayin da za a gwada yanda kuke sallah da yanda mai aqidar al-khawarij yake sallah wallahi sallaka ba ba komai bace manzon Allah yake wala siyamukum ila siyamihim bishayin haka nan da za a kwatanta azumin ku da azumin su yafi naku kyau yaqra'una al-qur'an suna karanta al-qur'ani yahsibuna annahu lahum suna tamanin lada suke samu wa huwa alaihim al-hali qur'ani yana kansu me mukun su samu lada la تجاوز صلاتهم تراكيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم من الرمية حديث ينا صحيح مسلم دونها كيسا لوك تشند عبد الله بن عباس صحابي النبي صلى الله عليه وسلم لوك تشند سيدنا علي تورا شيجي سي مكابلة دا الخوارج عبد الله بن عباس يتفي باين يازونا دا ما سؤكي دا الخوارج أن مناظرة ya kure su saboda karfin ilimin da yake da shi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo sai yana siffanta mutanen da ya gani yana cewa fi wasfihi lil guduwil khawarij fil ibada lamma dhahaba li munazaratihim yana cewa kad dakaltu ala qaumin yau na shiga wajen wasu mutane lam ara qauman qad ashadda ijtihadan minhum ban taba ganin mutanen da suke dagewa wajen ibada fiye da waɗannan mutane ba sahabin manzo Allah yake faɗin haka na shiga wajen wasu mutane da ban taba ganin mai ibada irin su ba yana siffanta sai ce aidihim ka annaha siflul ibli wa wujuhum mu'lama min athari sujudi fuskokin su sun yi alama saboda yawan sujuda hadisin yana cikin al-musannaf na al-hafiz Abdurrazzaq haka na littafin Ibn al-Jawzi da ake kiransa talbisu iblis yana shafi na 91 to sannan malamai suna cewa yas'auna ila al-inqilabi ala al-hakim yana daga sifofi na al-khawarij kokarin kawar da shugabanni fatlan ala an yunasihuhum na'am ba laifi bane don an yi fada da wani shugaba azzalimi amma akwai ka'idoji da malaman sunna suka gindaya sai an katse hanzari na wannan shugaba kafin a yake shi kamar misali gabatar da nasiha gare shi da sauransu to su ba sa la'akari da waɗannan sharuɗa don haka za su faɗa ma mutum da yaƙi ko da su yi masa gabatar da nasiha gare shi ba wato hasaruhu daruhu wannan malamai suna ba da misali da yanda aka yi masa sayyidina Usman bin Affan Allah shi ƙara masa yarda domin al-khawarij sun kewaye gidan sayyidina Usman ba tare da sun gabatar da nasiha gare shi ba bayan sun kewaye gidansa suka kuma kashe shi a ƙarshe kaga wannan yana gwada cewa aqida ta al-khawarij ba sa kai hanzarin mutum kafin su dora masa kaulatin kamar yadda ya faru da sayyidina Usman Allah shi kara masa yarda sannan na tara malamai suna cewa yasubbunal hukam alal manabir idan kaji mutum yana zagin shugaba akan minbari na'am ba wai ana cewa yana cikin al-khawarij ba amma dai ya dauki hanyar su domin abinda ya faru kenan zamanin sayyidina Usman bin Affan farko abinda al-khawarij suka dinga aikatawa shine aibanta shi akan minbari a dinga kiran sarakuna da shugabanni ana la'antar su akan minbarin wa'azi Allah shi kare mu waye ya fara wannan a tarihin musulunci sune al-khawarij na goma yuhaddithuna al-a'imma yana daga cikin aqida ta al-khawarij su gabatar da barazana ga duk malamin da bai goyi bayan ra'ayin su ba alal misali abinda ya faru kenan ga sayyidina Ali domin zamanin sayyidina Ali akwai wani wanda ke da aqida ta al-khawarij ana kiransa Zur'at ibn al-Burji saboda sayyidina Ali yana karantar da mutane hadisan manzon Allah abinda manzon Allah ya faɗa game da sifofin al-khawarij jama'a su kiyaye sai zamanto su al-khawarij babu wanda suka tsana daga cikin sahabban manzon Allah kamar sayyidina Ali saboda haka sai yazo ya samu sayyidina Ali ya ce masa amma wallahi ya Ali ya kai Ali ina rantsuwa da Allah la illam tada tahkimar rijal fi kitabillah mun ji yanzu fada kake da mu kana aibanta mu a wa'azinka idan baka bar aiki da dokokin mutane ba dokan Allah ba wato baka bi ma'ana lam tada tahkimar rijal an waye gari mutane su wato hukuncin da mutane suka tsara shi kake aiki da shi dokar dan adam ba dokan Allah ba in baka bar wannan ba fi kitabillahi ka koma ga littafin Allah baka bar fada da mu ba yace la uqatilannaka wallahi zan kashe ka yana gaya ma sayyiduna Ali gaba da gaba yace atlubu min bidhalika wajhallahi wa ridwanahu kuma zan kashe ka ne don ina fatan in samu yardan Allah da kuma kusantar Allah tabaraka wa ta'ala ka duba albidayatu wan nihaya mujallad na 10 shafiyan 577 ba baka da ikon kai wa'azi akan mai aqidan al-khawarij maimakon lokacin da kake wa'azi ya gane tafarkin da yake kai yana cikin bata la shi tunaninsa ya za a yi in samu wannan malamin in kashe shi waɗannan maganganu siffofi ne na masu aqida ta al-khawari waɗanda malaman sunna suka yi mana bayani babu kalma ɗaya tawa wallahi cikin maganganun da nake faɗa na 11 yad'una ila muhajarati ardi al-islam suke kiran mutane su bar ƙasar musulunci ana hijira daga ƙasan kafirci zuwa ƙasan musulunci abinda ayar al-qur'ani ta nuna kenan kamar misali suratul nisa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim
ضعفين من الرجال والنساء
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا
من
قرية الظالم أهلها
إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة
ولا يهتدون سبيلا
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم
وكان الله عفوا غفورا
هجرت الله مدوكك مغانا انت اتكين القرآن سيدة الخوارج تبس يدد مسلم شنكبا dan haka duk wanda baya tare da su to ba su dauke shi musulmi ba la alima illa man kana fihim ba su da malami sai wanda yake tare da su idan malamin baya aqidan su to suna daukan shi kafiri ne wallahi malamai suna cewa wannan aqida ce ta al-khawarij farkon fitowanta ba a santa a duniyar musulunci ba sai wajen su wali hadha kafaru usman wa ali don haka yasa suka kafirta sayyidina ali suka kafirta sayyidina usman har ma kai ga suka kashe su me dalili saboda ba sa ganin sayyiduna ali malami ne ba su ganin sayyiduna usman malami ne ba su san cewa suna da daraja cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bare kuma ka san sayyiduna ali da sayyiduna usman suna cikin al-asharatul mubashshir mubashshirin bil janna mutane 10 da aka musu albishir za su shiga gidan aljanna ka duba majmu'u fatawa na shaykhul islam mujallad na shafi 355 Sheikhul Islam ya ce aqida ce ta al-khawarij ba sa ganin akwai wani malami a duniya sai wanda yake tare da su amma in ka lura kamar yadda Allah madaukake yake faɗa yana cewa fauka kulli zi ilmin alimin sama da duk wani malami akwai wanda ya fi shi don kana bin wata mazhaba sai ya zamanto an samu wani malami a wata mazhaba ai in kana musulmi bai kamata a ce ka ki daukar maganar shi ba to amma banda al-khawarij al-khawarij ba su yadda da wani malami sai fa in yana cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su kamar yadda shaykhul islam yake faɗa yake kama qala an-nabiyyu fihim yaqtuluna ahlal islam siffansu ita ce suna kashe musulmai wa yad'una ahlal awsan su kuma kyale kafirai dan haka su abokan fadansu musulmai ne ba kafirai ba wannan ita ce siffansu ta uku yakfuruna man khalafahum wa yastahilluna minhu duk wanda ya saba musu to suna kafirta shi wal khawariju fi ta'dihim in ka duba littafin shaykhul islam ibnu taymiya da kuma at-tamhid na ibnu abdul barri inda ya kawo magana akan wato al-khawarij musamman ya ware babi yana magana akan matsalar su yana cewa shaykhul islam yana cewa fa inna taslit al-juhal ala takfir ulama'i al-muslimin min a'zam al-munkarati wannan yana fadan sa a cikin majmu'u fatawa mujallad na 35 shafi na 101 yace duk dariƙar da za a samu mutane suna mayar da malamai jahilai to wannan aqida tana da alaka da aqidar al-khawarij, domin an wayi gari jahilai su suke shugabanci cikin su, sai ya zamanto suna kafurta malaman musulmai, inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Fa inna tasliit al-juhal ala takfiri ulama'il muslimin min a'zamil munkarat, yace wa inna ma aslu hadha min al-khawarij war-rawafid alladhina yakfuruna a'immatal muslimin, wanda asali dama an sani wajen al-khawarij sune wadanda suke kafurta shugabannin musulmai da malaman su. Siffa ta hudu, yastabihuna al-mahram li tahqiqi matlabahum, malaman tarihi suna gaya mana cewa al-khawarij suna halatta haram don tabbatar da bukatarsu. Wannan abu haram ne, amma za su iya halatta shi saboda biyan bukatarsu. Malamai suna ba da misali, wa qalu allazi abaha lana dama Usman, lokacin da suka kashe sayyiduna Usman, Allah shi kara masa yarda, bayan sun kashe sayyiduna Usman sai suka ce a'a, jinin Usmanu ya halatta mu zubar saboda kafiri ne. Wai abin da suke faɗa kenan. Fa kaifa yahrumu alaina maluhu, to ya za a yi kuma dukiyarsa ta haramta gare mu? Suka ce to ya kamata mu washe gidan, don haka sai suka wawashe dukiyar sayyiduna Usman, tunda har mutum ya iya kashe musulmi, anya dukiyar musulmi tana da kima gunsa, da saboda haka sai suka halatta wato iban dukiyar sayyiduna Ali, wa akhadhu kull shay'in hatta al-aqda, sun wato sun warwashe duk abin da yake gidan sayyiduna Usman. Malaman tarihi suna cewa hatta kofuna sai da suka ɗebe suka daga wannan gidan. In ka duba al-bidayatu wan nihaya mujallal na 10 shafi na 307, don haka yasfikuna ad-dima wa yaqta'una as-subul, za su dade hanya su yi fashi da makami, wa yastahilluna al-maharim, su halatta dukkan wani haram, wa suna ganin suna taimakon Allah ta wannan hanya. Wannan yana cikin al-bidayatu wan nihaya mujallal na 10 shafi 584. Abin mamaki shine ga musulmin da zai ji ana kisan musulmi yana farin ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man aana bi shatri kalima, wanda ya goyi baya aka kashe musulmi da rabin kalma, a kashe musulmi a zubar da jininsa, ka goyi baya da rabin kalma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, laka Allah azza wa jalla yawm al-qiyamati maktubun baina aynayhi, zai sadu da Allah an rubuta tsakanin idanunsa, min al-ayitina min rahmatillahi azza wa jalla, wane yana cikin wadanda sun ɗebe tamanin samun rahamar Allah. Wannan hadisi malamai sun yi maganganu akan sa, amma hakikatan babu shakka haramun ne musulmi ya goyi bayan kisan musulmi ta kowace fuska. Allah shi kare mu. Nabiyar siffan al-khawarij, nabiyar shiddatu tamassuki bis sunna, suna da tsananin riko da sunnar annabi Muhammad, wannan ita ce siffan su. Kaga kuma wani abin mamaki, don haka sayyidina Ali yake gaya ma mutanansa, almajiransa, yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 1066. Sayyidina Ali yace, yakhruju fi akhir az-zaman, a ƙarshen zamani qaumun, wata jama'a za ta bayyana, ahdathul asnani, siffar su ta farko wato suna da wato shekarun su kadan ne, bi ma'ana yara ne, matasa ne galibi masu riko da wannan aqida. Na biyu, sufahaul ahlab, suna da wautan hankula, wato bi ma'ana duk abinda za su yi ba su hangen gaba mai zai biyo baya. Wannan dalili yasa manzon Allah ya danganta su da wauta, yake cewa sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariya, in sun faɗi magana, maganar kyanta, wato ya kai wato kyan dukkan wata magana da tafi kyau a duniya gaba ɗaya. Maganar da za su faɗa, qala Allahu qala rasulullahi, za su faɗi magana mai kyan gaske, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace, yaqra'una alquran, suna karanta alqurani, la yujawizu hanajirihim, amma kuma duk da haka ladan karatun alqur'anin baya ƙetare makogoran su. Yamruquna min ad-dini, saboda suna ficewa ga addini, kama yamruqu sahamu min ar-ramiya, ramiya la yarji'una ilayhi, saboda ba su komawa gare shi. Wato wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake misalin su da kifiya, yanda suke rabuwa da addini kamar kifiya. Wallahi shi yasa malaman sunna suke cewa at-takfir yana daidai da wato kamar kansa. Idan a ce zaka ajiye at-takfir ka bashi matsayi daga cikin cututtuka da suke samun dan adam, to at-takfir yana daidai kansa, kamar yadda likitoci suke cewa wanda cutar kansa ta same shi bai warkewa ko, to haka wanda cutan at-takfir ta same shi baya warkewa. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahmu min ar-ramiya la yarji'una ilayhi abadan. Duk wanda cuta na kafurta mutane ta samu zuciyansa, wallahi idan mutum ya riga ya fada cikin wannan tarko na shedan yana da wahalan warkewa. Don haka yasa malamai suke nisantar da ƴan uwa game da duk abin da ya shafi kafurta musulmi, domin idan guban ya shiga zuciyanka to yana da wahala mutum ya tuba daga wannan zunubi har zuwa mutuwar shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarji'una ilayhi, babu wa'azin da ke sanya mutumin da ke aqidar al-khawarij ya bar wannan aqida ya dawo kan gaskiya. Allah shi kare mu. Sayyiduna Ali yana cewa ayyuhan nas, ya ku mutane, inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa yakhruju qaumun min ummati yaqra'una alquran laysa qira'atukum ila qira'atihim bi shay'in, da za a kwatanta karfin haddan alqurani da kuke da shi da haddan wanda ke da aqidan alkhawari, wallahi haddan ku bata kai nasu ba. Sayyiduna Ali yace annabi yace wala salatukum ila salatihim bishai'in, da za a gwada yanda kuke sallah da yanda mai aqidar al-khawarij yake sallah, wallahi sallaka ba komai bace. Manzon Allah yake wala siyamukum ila siyamihim bishai'in, haka nan da za a kwatanta azumin ku da azumin su, azumin su yafi naku kyau. Yaqra'una al-quran, suna karanta al-qur'ani, yahsibuna annahu lahum, suna tamanin lada suke samu, wa huwa alaihim al-hali, qur'ani yana kansu maimakon su samu lada. La تجاوز صلاتهم تراكيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم من الرمية. حديث ينا صحيح مسلم. دون هكي سألوك تشند عبد الله بن عباس sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da sayyidina Ali ya tura shi ya je su yi mukabala da al-khawarij, Abdullah ibn Abbas ya tafi, bayan ya zauna da masu aqidar al-khawarij an yi munazara ya kure su saboda karfin ilimin da yake da shi, sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya dawo sai yana siffanta mutanen da ya gani, yana cewa fi wasfihi li guluwil khawarij fil ibada lamma zahaba li munazaratihim, yana cewa kad dakaltu ala qaumin, yau na shiga wajen wasu mutane, lam ara qauman qad ashadda ijtihadan minhum, ban taba ganin mutanen da suke dagewa wajen ibada fiye da waɗannan mutane ba. Sahabin manzon Allah yake faɗin haka, na shiga wajen wasu mutane da ban taba ganin mai ibada irin su ba. Yana siffanta zai ce aidihim ka annaha siflul ibli wa wujuhuhum mu'lama min athari sujudi, fuskokin su sun yi alama saboda yawan sujuda. Hadisin yana cikin al-musannaf na al-hafiz Abdurrazzaq, haka na littafin Ibn al-Jawzi da ake kiransa talbisu iblis, yana shafi na 91. To sannan malamai suna cewa yas'auna ila al-inqilabi ala al-hakim, yana daga sifofi na al-khawarij kokarin kawar da shugabanni, fatlan ala an yunasihuhum, na an ba laifi bane don an yi fada da wani shugaba azzalimi, amma akwai ka'idoji da malaman sunna suka gindaya sai an katse hanzari na wannan shugaba kafin a yake shi, kamar misali gabatar da nasiha gare shi da sauransu. To su ba sa la'akari da waɗannan sharuɗa, don haka za su faɗa ma mutum da yaƙi ko da ba su yi masa gabatar da nasiha gare shi ba, wato hasaruhu daruhu. Wannan malamai suna ba da misali da yanda aka yi masayidina Usman bin Affan, Allah shi ƙara masa yarda, domin al-khawarij sun kewaye gidan sayidina Usman ba tare da sun gabatar da nasiha gare shi ba. Bayan sun kewaye gidansa suka kuma kashe shi a ƙarshe. Kaga wannan yana gwada cewa aqida ta al-khawarij ba sa kare hanzarin mutum kafin su dora masa kaulatin kamar yadda ya faru da sayyidina Usman Allah shi kara masa yarda sannan na tara malamai suna cewa ya subunal hukam alal manabir idan ka ji mutum yana zagin shugaba akan mimbari na'am ba wai ana cewa yana cikin al-khawarij ba amma dai ya dauki hanyar su domin abinda ya faru kenan zamanin sayyidina Usman bin Affan farko abinda al-khawarij suka dinga aikatawa shine aibanta shi akan mimbari a dinga kiran sarakuna da shugabanni ana la'antar su akan mimbarin wa'azi Allah shi kare mu waye ya fara wannan a tarihin musulunci sune al-khawarij na goma yuhaddithuna al-a'imma yana daga cikin aqida ta al-khawarij su gabatar da barazana ga duk malamin da bai goyi bayan ra'ayin su ba alal misali abin da ya faru kenan ga sayyidina Ali domin zamanin sayyidina Ali akwai wani wanda ke da aqida ta al-khawarij ana kiransa Zur'at bin al-Burji saboda sayyidina Ali yana karantar da mutane hadisan manzon Allah abinda manzon Allah ya faɗa game da sifofin al-khawarij jama'a su kiyaye sai zamanto su al-khawarij babu wanda suka tsana daga cikin sahabban manzon Allah kamar sayyidina Ali saboda haka sai yazo ya samu sayyidina Ali ya ce masa amma wallahi ya Ali ya kai Ali ina rantsuwa da Allah la illam tada tahkimar rijal fi kitabillah mun ji yanzu fada kake da mu kana aibanta mu a wa'azinka idan baka bar aiki da dokokin mutane ba dokan Allah ba wato baka bi ma'ana lam tada tahkimar rijal an waye gari mutane su wato hukuncin da mutane suka tsara shi kake aiki da shi dokar dan adam ba dokan Allah ba in baka bar wannan ba fi kitabillahi ka koma ga littafin Allah baka bar fada da mu ba yace la uqati lannaka wallahi zan kashe ka yana gaya ma sayyiduna Ali gaba da gaba yace atlubu min bizalika wajha Allah wa ridwanahu kuma zan kashe ka ne don ina fatan in samu yardan Allah da kuma kusantar Allah tabaaraka wa ta'ala ka duba al-bidayatu wan nihaya mujallad na goma shafiyan 577 ba baka da ikon kai wa'azi akan me aqidan al-khawarij maimakon lokacin da kake wa'azi ya gane tafarkin da yake kai yana cikin bata la shi tunaninsa ya za a yi in samu wannan malamin in kashe shi waɗannan maganganu sifofi ne na masu aqida ta al-khawarij waɗanda malaman sunna suka yi mana bayani babu kalma ɗaya tawa wallahi cikin maganganu da nake faɗa na 11 yad'una ila muhajarati ardil islam suke kiran mutane su bar ƙasar musulunci ana hijira daga ƙasan kafirci zuwa ƙasan musulunci abinda ayar al-qur'ani ta nuna kenan kamar misali suratu nisa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim
المستضعفين من الرجال والنساء
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من
قرية
الظالم أهلها
إلا المستضعفين من الرجال والنساء
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان
لا يستطيعون حيلة
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا
هجرت الله مدوكي مغننت أتكين القرآن إذا تأل خوارج to bu su yadda da musuluncinka ba dan haka duk wanda baya tare da su to ba su dauke shi musulmi ba la alima illa man kana fihim ba su da malami sai wanda yake tare da su idan malamin baya aqidan su to suna daukan shi kafiri ne wallahi malamai suna cewa wannan aqida ce ta al-khawarij farkon fitowanta ba a santa a duniyar musulunci ba sai wajen su walihaza kafaru usman wa ali don haka yasa suka kafirta sayyidina ali suka kafirta sayyidina usman har ma ya kai ga suka kashe su me dalili saboda ba sa ganin sayyidina ali malami ne ba su ganin sayyidina usman malami ne ba su san cewa suna da daraja cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bare kuma ka san sayyidina ali da sayyidina usman suna cikin al-asharatul mubashshir mubashshirin bil janna mutane goma da aka musu albishi za su shiga gidan aljanna kadu wa majmu'u fatawa na shaykhul islam mujallal na uku shafi 355 shaykhul islam ya ce aqida ce ta al-khawarij ba sa ganin akwai wani malami a duniya sai wanda yake tare da su amma in ka lura kamar yadda Allah madaukake yake faɗa yana cewa fauka kulli zi ilmin alimin sama da duk wani malami akwai wanda ya fi shi don kana bin wata mazhaba sai ya zamanto an samu wani malami a wata mazhaba ai in kana musulmi bai kamata a ce ka ki daukar magana shi ba to amma banda al-khawarij al-khawarij ba su yadda da wani malami sai fa in yana cikin su النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ناس كما عند شيخ الإسلام يكيف دعائك كما قال النبي فيهم يقتلون أهل الإسلام siffan su ita ce suna kashe musulmai wa yad'una ahla al-awsan su kuma kyale kafirai dan haka su abokan fadan su musulmai ne ba kafirai bane wannan ita ce siffan su ta uku yakfuruna man khalafahum wa yastahilluna min duk wanda ya saba musu to suna kafirta shi wal khawarij fi ta'dihim in ka duba littafin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da kuma at-tamhid na Ibn Abdul Barri inda ya kawo magana akan wato al-khawarij musamman ya ware babi yana magana akan matsalar su yana cewa Sheikh al-Islam yana cewa fa inna taslit al-juhal ala takfir ulama al-muslimin min a'zam al-munkarat wannan yana fadan sa a cikin majmu'u fatawa mujallal na 35 shafi na 101 yace duk dariƙar da za a samu mutane suna mayar da malamai jahilai to wannan aqida tana da alaka da aqidar al-khawarij domin an wayi gari jahilai su suke shugabanci cikin su sai ya zamanto suna kafurta malaman musulmai inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fa inna taslit al-juhal ala takfir ulama al-muslimin min a'zam al-munkarat yace wa inna ma aslu hadha min al-khawarij war-rawafid alladhina yakfuruna a'immat al-muslimin wanda asali da ma an sani wajen al-khawarij ne waɗanda suke kafurta shugabannin musulmai da malamansu siffa ta hudu yastahibbuna al-mahram li tahqiqi matlabahum malaman tarihi suna gaya mana cewa al-khawarij suna halatta haram don tabbatar da bukatarsu wannan abu haram ne amma za su iya halatta shi saboda biyan bukatarsu malamai suna bada misali wa qalu allazi abaha lana dama usman lokacin da suka kashe sayyiduna usman Allah shi kara masa yarda bayan sun kashe sayyiduna usman sai suka ce a'a jinin usmanu ya halatta mu zubar saboda kafiri ne wai abin da suke faɗa kenan fa kaifa yahrumu alaina maluhu to ya za a yi kuma dukiyarsa ta haramta gare mu suka ce to ya kamata mu washe gidan don haka sai suka wawashe dukiyar sayyiduna usman tunda har mutum ya iya kashe musulmi anya dukiyar musulmi tana da kima gunsa da saboda haka sai suka halatta wato iban dukiyar sayyiduna ali wa akhadhu kullu shay'in hatta al-aqda sun wato sun warwashe duk abin da yake gidan sayyiduna usman malaman tarihi suna cewa hatta kofuna sai da suka ɗebe suka daga wannan gidan in ka duba al-bidayah wa an-nihaya mujallal na 10 shafi na 307 don haka yasfikuna ad-dima wa yaqta'una as-subul za su dade hanya su yi fashi da makami wa yastahilluna al-maharim su halatta dukkan wani haram wasu na ganin suna taimakon Allah ta wannan hanya wannan yana cikin al-bidayah wa nihaya mujallad na 10 shafin 584 abin mamaki shine ga musulmin da zai ji ana kisan musulmi yana farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aana bi shatri kalima wanda ya goyi baya aka kashe musulmi da rabin kalma a kashe musulmi a zubar da jininsa ka goyi baya da rabin kalma annabi sallallahu alaihi wasallam yace laka Allah azza wa jalla yawm al-qiyamati maktubun baina ainihi zai sadu da Allah an rubuta tsakanin idanunsa min al-ayatin min rahmatillahi azza wa jalla wane yana cikin wadanda sun daibe tamanin samun rahmar Allah wannan hadisi malaba sun yi maganganu akan sa amma hakikatan babu shakka haramun ne musulmi ya goyi bayan kisan musulmi ta kowace fuska Allah shi karim nabiyar siffan al-khawarij nabiyar shiddatu tamassuk bis-sunnah suna da tsananin riko da sunnar annabi Muhammad wannan ita ce siffan su kaga kuma wani abin mamaki don haka sayyiduna Ali yake gaya ma mutanansa almajiransa yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul hadisin yana sahih muslim hadisi na 1066 sayyiduna Ali yake yakhruju fi akhiriz zaman a ƙarshen zamani kaumun wata jama'a za ta bayyana ahdathul asnani siffarsu ta farko wato suna da wato shekarun su kaɗan ne bi ma'ana yara ne matasa ne galibi masu riko da wannan aqida na biyu sufahaul ahlab suna da wautan hankula wato bi ma'ana duk abinda za su yi ba su hangen gaba mai zai biyo baya wannan dalili yasa manzon Allah ya danganta su da wauta yake cewa sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariya in sun faɗi magana maganar kyanta wato ya kai wato kyan dukkan wata magana da ta fi kyau a duniya gabaɗaya maganar da za su faɗa qala Allahu qala rasulullahi za su faɗi magana mai kyan gaske in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya qara'una alquran suna karanta alqurani la yujawizu hanajirihim amma kuma duk da haka ladan karatun alqur'anin baya ketare makogoransu yamruquna min ad-din saboda suna ficewa ga addini kama yamruqu sahamu min ar-ramiya ar-ramiya la yarji'una ilayhi saboda ba su komawa gare shi wato wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake misalin su da kifiya yanda suke rabuwa da addini kamar kifiya wallahi shi yasa malaman sunna suke cewa at-takfir yana daidai da wato kamar kansa idan a ce zaka ajiye at-takfir ka bashi matsayi daga cikin cututtuka da suke samun dan adam to at-takfir yana daidai kansa kamar yadda likitoci suke cewa wanda cutar kansa ta same shi bai warkewa ko to haka wanda cutan at-takfir ta same shi baya warkewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yamruquna min ad-din kama yamruqu sahamu min ar-ramiya la yarji'una ilayhi abadan duk wanda cuta na kafurta mutane ta samu zuciyarsa wallahi idan mutun ya riga ya fada cikin wannan tarko na shedan yana da wahalan warkewa don haka yasa malamai suke nisantar da ƴan uwa game da duk abin da ya shafi kafurta musulmi domin idan guban ya shiga zuciyanka to yana da wahala mutum ya tuba daga wannan zunubi har zuwa mutuwar shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarji'una ilayhi babu wa'azin da ke sanya mutumin da ke aqidar al-khawarij ya bar wannan aqida ya dawo kan gaskiya Allah shi karim Sayyiduna Ali yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa yakhruju qaumun min ummati yaqra'una alquran laysa qira'atukum ila qira'atihim bi shay'in da za a kwatanta karfin haddan alqurani da kuke da shi da haddan wanda ke da aqidan alkhawari wallahi haddan ku bata kaina su ba Sayyiduna Ali yace annabi yace wala salatukum ila salatihim bi shay'in da za a gwada yanda kuke sallah da yanda mai aqidar al-khawarij yake sallah wallahi sallaka ba komai bace manzon Allah yake wala siyamukum ila siyamihim bi shay'in haka nan da za a kwatanta azumin ku da azumin su ya hina ku kyau yaqra'una al-qur'an suna karanta al-qur'ani yahsibuna annahu lahum suna tamanin lada suke samu wa huwa alaihim al-hali qur'ani yana kansu maimakon su samu lada la tujawizu salatuhum tarakihim yamrukuna min al-islam kama yamruku sahm min ar-ramiya hadisin yana sahihu muslim don haka yasa lokacin da abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina ali ya tura shi ya je su yi mukabala da al-khawarij abdullahi bin abbas ya tafi bayan ya zauna da masu aqidar al-khawarij an yi munazara ya kure su saboda karfin ilimin da yake da shi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo sai yana siffanta mutanen da ya gani yana cewa fi wasfihi li guduwi al-khawarij fil ibada lamma zahaba li munazaratihim yana cewa kad dakaltu ala qaumin yau na shiga wajen wasu mutane lam ara qauman qat ashadd ijtihadan minhum ban taba ganin mutanen da suke dagewa wajen ibada fiye da waɗannan mutane ba sahabin manzon Allah yake faɗin haka na shiga wajen wasu mutane da ban taba ganin mai ibada irin su ba yana siffanta sai ce aidihim ka annaha siflul ibli wa wujuhuhum mu'lama min athari sujudi fuskokin su sun yi alama saboda yawan sujuda hadisin yana cikin al-musannaf na al-hafiz Abdurrazzaq haka na littafin Ibnul Jawzi da ake kiransa talbisu iblis yana shafi na 91 to sannan malamai suna cewa yas'auna ila al-inqilabi ala al-hakim yana daga sifofi na al-khawarij kokarin kawar da shugabanni fadlan ala an yunasihuhum la an balifi bane don an yi fada da wani shugaba azzalimi amma akwai ka'idoji da malaman sunna suka gindaya sai an katse hanzari na wannan shugaba kafin a yake shi kamar misali gabatar da nasiha gare shi da sauransu to su ba sa la'akari da waɗannan sharuɗa don haka za su faɗa ma mutum da yaƙi ko da ba su yi masa gabatar da nasiha gare shi ba wato hasaruhu darahu wannan malamai suna ba da misali da yanda aka yi masa sayyidina Usman bin Affan Allah shi ƙara masa yarda domin al-khawarij sun kewaye gidan sayyidina Usman ba tare da sun gabatar da nasiha gare shi ba bayan sun kewaye gidansa suka kuma kashe shi a ƙarshe kaga wannan yana gwada cewa aqida ta al-khawarij ba sa kai hanzarin mutum kafin su dora masa kaulatin kamar yadda ya faru da sayyidina Usman Allah shi kara masa yarda sannan na tara malamai suna cewa yasubbuna al-hukam ala al-manabir idan kaji mutum yana zagin shugaba akan mimbari na'am ba wai ana cewa yana cikin al-khawarij ba amma dai ya dauki hanyar su domin abinda ya faru kenan zamanin sayyidina Usman bin Affan farko abinda al-khawarij suka dinga aikatawa shine aibanta shi akan mimbari a dinga kiran sarakuna da shugabanni ana la'antar su akan mimbarin wa'azi Allah shi kare mu waye ya fara wannan a tarihin musulunci sune al-khawarij na goma yuhaddithuna al-a'imma yana daga cikin aqida ta al-khawarij su gabatar da barazana ga duk malamin da bai goyi bayan ra'ayin su ba alal misali abin da ya faru kenan ga sayyidina Ali domin zamanin sayyidina Ali akwai wani wanda ke da aqida ta al-khawarij ana kiransa Zur'at bin al-Burji saboda sayyidina Ali yana karantar da mutane hadisan manzon Allah abinda manzon Allah ya faɗa game da sifofin al-khawarij jama'a su kiyaye sai zamanto su al-khawarij babu wanda suka tsana daga cikin sahabban manzon Allah kamar sayyidina Ali saboda haka sai yazo ya samu sayyidina Ali ya ce masa amma wallahi ya Ali ya kai Ali ina rantsuwa da Allah la in lam tada tahkimar rijal fi kitabillah mun ji yanzu fada kake da mu kana aibanta mu a wa'azinka idan baka bar aiki da dokokin mutane ba dokan Allah ba wato baka bi ma'ana lam tada tahkimar rijal an waye gari mutane su wato hukuncin da mutane suka tsara shi kake aiki da shi dokar dan adam ba dokan Allah ba in baka bar wannan ba fi kitabillahi za koma ga littafin Allah baka bar fada da mu ba yace la uqatilannaka wallahi zan kashe ka yana gaya ma sayyiduna ali gaba da gaba yace atlubu min bidhalika wajha Allah wa ridwanahu kuma zan kashe ka ne don ina fatan in samu yardan Allah da kuma kusantar Allah tabaaraka wa ta'ala ka duba albidayatu wan nihaya mujallal na goma shafiyan 577 ba ka da ikon kai wa'azi akan me aqidan alhawarij maimakon lokacin da kake wa'azi ya gane tafarkin da yake kai yana cikin bata la shi tunaninsa ya za a yi in samu wannan malamin in kashe shi waɗannan maganganu siffofi ne na masu aqida ta alkhawari waɗanda malaman sunna suka yi mana bayani babu kalma ɗaya tawa wallahi cikin maganganun da nake faɗa na 11 yad'una ila muhajarati ardi alislam suke kiran mutane su bar ƙasar musulunci ana hijira daga ƙasan kafirci zuwa ƙasan musulunci abinda ayar alqur'ani ta nuna kenan kamar misali suratul nisa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim
ضعفين من الرجال والنساء
ضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا
من قرية
الظالم أهلها
إلا المستضعفين من الرجال والنساء
ضعفين من الرجال والنساء والولدان
لا يستطيعون حيلة
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا
هجرت الله مدوكك مغانا انت اتكين القرآن سيدة الخوارج to bu su yadda da musuluncin ka ba don haka duk wanda baya tare da su to bu su dauke shi musulmi ba la alima illa man kana fihi ba su da malami sai wanda yake tare da su idan malamin baya aqidan su to suna daukan shi kafiri ne wallahi malamai suna cewa wannan aqida ce ta al-khawarij farkon fitowanta ba a santa a duniyar musulunci ba sai wajen su wali hadha kafaru usman wa ali don haka yasa suka kafirta sayyidina ali suka kafirta sayyidina Usman har ma ya kai ga suka kashe su me dalili saboda ba sa ganin sayyidina Ali malami ne ba su ganin sayyidina Usman malami ne ba su san cewa suna da daraja cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bare kuma ka san sayyidina Ali da sayyidina Usman suna cikin al-asharatul mubashshir mubashshirina bil janna mutane 10 da aka musu albishir za su shiga gidan aljanna ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallal na uku shafi 355 Sheikhul Islam ya ce aqida ce ta al-khawarij ba sa ganin akwai wani malami a duniya sai wanda yake tare da su amma in ka lura kamar yadda Allah madaukake yake faɗa yana cewa fauka kulli zi ilmin alimin sama da duk wani malami akwai wanda ya fi shi don kana bin wata mazhaba sai ya zamanto an samu wani malami a wata mazhaba ai in kana musulmi bai kamata a ce ka ki daukar maganar shi ba to amma banda al-khawarij ba su yadda da wani malami sai fa in yana cikin su النبي صلى الله عليه وسلم يا بي ناس كما عند شيخ الإسلام يكي فدايشي كما قال النبي فيهم يقتلون أهل الإسلام siffan su ita ce suna kashe musulmai wa yad'una ahlal awsan su kuma kyale kafirai dan haka su abokan fadan su musulmai ne ba kafirai bane wannan ita ce siffan su ta uku yakfuruna man khalafahum wa yastahilluna min duk wanda ya saba musu to suna kafirta shi wal khawariju fi ta'dihim in ka duba littafin shaykhul islam ibn taymiya da kuma at-tamhid na ibn abdul barri inda ya kawo magana akan wato al khawarij musamman ya ware babi yana magana akan matsalar su yana cewa shaykhul islam yana cewa fa inna taslit al juhal ala takfir ulama al muslimin min a'zam al munkarat wannan yana fadan sa a cikin majmu' fatawa mujallad na 35 shafi na 101 yace duk dariƙar da za a samu mutane suna mayar da malamai jahilai to wannan aqida tana da alaka da aqidar al-khawarij domin an wayi gari jahilai su suke shugabanci cikin su sai ya zamanto suna kafurta malaman musulmai inji shaykhul islam ibn taymiya fa inna taslit al-juhal ala takfir ulama al-muslimin min a'zam al-munkarat yace wa inna ma aslu hadha min al-khawarij war-rawafid alladhina yakfuruna a'immat al-muslimin wanda asali da ma an sani wajen al-khawarij ne waɗanda suke kafurta shugabannin musulmai da malaman su siffa ta hudu yastahibuna al-mahram li tahqiqi matlabahum malaman tarihi suna gaya mana cewa al-khawarij suna halatta haram don tabbatar da bukatar su wannan abu haram ne amma za su iya halatta shi saboda biyan bukatar su malamai suna bada misali wa qalu allazi abaha lana dama usman lokacin da suka kashe sayyiduna usman Allah shi kara masa yarda bayan sun kashe sayyiduna usman sai suka ce a'a jinin usman ya halatta mu zubar saboda kafiri ne wai abin da suke fada kenan fa kaifa yahrumu alaina maluhu to ya za a yi kuma dukiyarsa ta haramta gare mu suka ce to ya kamata mu washe gidan don haka sai suka wawashe dukiyar sayyiduna usman tunda har mutum ya iya kashe musulmi anya dukiyar musulmi tana da kima gunsa to saboda haka sai suka halatta wato iban dukiyar sayyiduna ali wa akhadhu kullu shay'in hatta al-aqda sun wato sun warwashe duk abin da yake gidan sayyiduna usman malaman tarihi suna cewa hatta kofuna sai da suka ɗebe suka daga wannan gidan in ka duba al-bidayat wa an-nihaya mujallad na 10 shafi na 307 don haka yasfikuna ad-dima wa yaqta'una as-subul za su dade hanya su yi fashi da makami wa yastahilluna al-maharim su halatta dukkan wani haram wasu na ganin suna taimakon Allah ta wannan hanya wannan yana cikin al-bidayat wa an-nihaya mujallad na 10 shafi 584 abin mamaki shine ga musulmin da zai ji ana kisan musulmi yana farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aana bi shatri kalima wanda ya boyi baya aka kashe musulmi da rabin kalma a kashe musulmi a zubar da jininsa ka goyi baya da rabin kalma annabi sallallahu alaihi wasallam yace laka Allah azza wa jalla yawmal qiyamati maktubun baina ainihi zai sadu da Allah an rubuta tsakanin idanunsa min al-ayitina min rahmatillahi azza wa jalla wane yana cikin wadanda sun ɗebe tamanin samun rahmar Allah wannan hadisi malaba sun yi maganganu akan sa amma hakikatan babu shakka haramun ne musulmi ya goyi bayan kisan musulmi ta kowace fuska Allah shi kare mu nabiyar siffan al-khawarij nabiyar shiddatu tamassuki bisunna suna da tsananin riko da sunnar annabi Muhammad wannan ita ce siffan su kaga kuma wani abin mamaki don haka sayyiduna Ali yake gaya ma mutanansa almajiransa yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul hadisin yana sahihu muslim hadisi na 1066 sayyiduna Ali yace yakhruju fi akhir az-zaman a ƙarshen zamani qaumun wata jama'a za ta bayyana ahdathul afnani siffar su ta farko wato suna da wato shekarun su kadan ne bi ma'ana yara ne matasa ne galibi masu riko da wannan aqida na biyu sufahaul ahlab suna da wautan hankula wato bi ma'ana duk abin da za su yi ba su hangen gaba me zai biyo baya wannan dalili yasa manzon Allah ya danganta su da wauta yake cewa sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariya in sun fadi magana maganar kyanta wato ya kai wato kyan dukkan wata magana da tafi kyau a duniya gaba ɗaya maganar da za su faɗa qala Allahu qala rasulullahi za su faɗi magana mai kyan gaske inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yaqra'una alquran suna karanta alqurani la yujawizuha najirihim amma kuma duk da haka la dan karatun alqur'anin baya keta da makogoran su yamruquna min ad-din saboda suna ficewa ga addini kama yamruqu sahamu min ar-ramiya ar-ramiya la yarji'una ilayhi saboda ba su komawa gare shi wato wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake misalin su da kibiya yanda suke rabuwa da addini kamar kibiya wallahi shi yasa malaman sunna suke cewa at-takfir yana daidai da wato kamar kansa idan a ce zaka ajiye at-takfir ka bashi matsayi daga cikin cututtuka da suke samun dan adam to at-takfir yana daidai kansa kamar inda likitoci suke cewa wanda cutar kansa ta same shi bai warkewa ko to haka wanda cutan at-takfir ta same shi baya warkewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiya la yarji'una ilayhi abadan duk wanda cuta na kafurta mutane ta samu zuciyansa wallahi idan mutun ya riga ya fada cikin wannan tarko na shedan yana da wahalan warkewa don haka yasa malamai suke nisantar da ƴan uwa game da duk abin da ya shafi kafurta musulmi domin idan guban ya shiga zuciyanka to yana da wahala mutum ya tuba daga wannan zunubi har zuwa mutuwan shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yarji'una ilayhi babu wa'azin da ke sanya mutumin da ke aqidar al-khawarij ya bar wannan aqida ya dawo kan gaskiya Allah shi kare mu سيدنا علي ينتوى أيها الناس ياكو متانى إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله ينتوى يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء دازا أكوتنت كارفن حدا القرآن لكوكيدشي دا حدا واندكيد أكيدا الخواري والله حدا كبتكيناتو با سيدنا علي يتي النبي يتي ولا صلاتكم إلى صلاتهم bishayin da za a gwada yanda kuke sallah da yanda mai aqidar al-khawarij yake sallah wallahi sallaka ba ta ba komai bace manzon Allah yake wala siyamukum ila siyamihim bishayin haka nan da za a kwatanta azuminku da azuminsu yafi naku kyau yaqra'una al-qur'an suna karanta al-qur'ani yahsibuna annahu lahum suna tamanin lada suke samu wa huwa alaihim al-hali qur'ani yana kansu me mukan su samu lada la تجاوز صلاتهم تراكيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم من الرمية حديث ينا صحيح مسلم دون هكي سألوك تند عبد الله بن عباس صحابي النبي صلى الله عليه وسلم لوك تند سيدنا علي تورا شي جي سي مكابلة دا الخوارج عبد الله بن عباس يتفي باين يازونا دا ما سأقيد الخوارج أن مناظرة ya kure su saboda karfin ilimin da yake da shi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo sai yana siffanta mutanen da ya gani yana cewa fi wasfihi li guluwil khawarij fil ibada lamma zahaba li munazaratihim yana cewa kad dakaltu ala qaumin yau na shiga wajen wasu mutane lam ara qauman qat ashadda ijtihadan minhum ban taba ganin mutanen da suke dagewa wajen ibada fiye da waɗannan mutane ba sahabin manzon Allah yake faɗin haka na shiga wajen wasu mutane da ban taba ganin mai ibada irin su ba yana siffanta zai ce aidihim ka annaha siflul ibli wa wujuhum mu'lama min athari sujudi fuskokinsu sun yi alama saboda yawan sujuda hadisin yana cikin al-musannaf na al-hafiz abdurrazzaq haka na littafin ibn al-jawzi da ake kiransa talbisu iblis yana shafi na 91 To sannan malamai suna cewa yas'auna ila al-inqilabi ala al-hakim, yana daga sifofi na al-khawarij kokarin kawar da shugabanni. Fatlan ala an yunasihuhum, na'am ba laifi bane don an yi fada da wani shugaba azzalimi, amma akwai ka'idoji da malaman sunna suka gindaya sai an katse hanzari na wannan shugaba kafin a yake shi, kamar misali gabatar da nasiha gare shi da sauransu. To su ba sa la'akari da waɗannan sharuɗa, don haka za su faɗa ma mutum da yaƙi ko da ba su yi masa gabatar da nasiha gare shi ba. Wato hasaruhu darahu, wannan malamai suna ba da misali da yanda aka yi ma sayyidina Usman bin Affan, Allah shi ƙara masa yarda, domin al-khawarij sun kewaye gidan sayyidina Usman ba tare da sun gabatar da nasiha gare shi ba. Bayan sun kewaye gidansa suka kuma kashe shi a ƙarshe. Kaga wannan yana gwada cewa aqida ta al-khawarij ba sa kai hanzarin mutum kafin su dora masa kaulatin, kamar yadda ya faru da sayyidina Usman, Allah shi kara masa yarda. Sannan na tara, malamai suna cewa yasubbunal hukam alal manabir, idan kaji mutum yana zagin shugaba akan mimbari. Na'am, ba wai ana cewa yana cikin al-khawarij ba, amma dai ya dauki hanyar su, domin abinda ya faru kenan zamanin sayyidina Usman bin Affan. Farko abinda al-khawarij suka dinga aikatawa shine aibanta shi akan mimbari, a dinga kiran sarakuna da shugabanni ana la'antar su akan mimbarin wa'azi. Allah shi kare mu. Waye ya fara wannan a tarihin musulunci? Sune al-khawarij. Na goma, yuhaddithuna al-a'imma, yana daga cikin aqida ta al-khawarij su gabatar da barazana ga duk malamin da bai goyi bayan ra'ayin su ba. Alal misali, abinda ya faru kenan ga sayyidina Ali. Domin zamanin sayyidina Ali akwai wani wanda ke da aqida ta al-khawarij, ana kiransa Zur'at ibn al-Burji. Saboda sayyidina Ali yana karantar da mutane hadisan manzon Allah, abinda manzon Allah ya faɗa game da sifofin al-khawarij jama'a su kiyaye, sai zamanto su al-khawarij babu wanda suka tsana daga cikin sahabban manzon Allah kamar sayyidina Ali. Saboda haka sai ya zo ya samu sayyidina Ali ya ce masa, amma wallahi ya Ali, ya kai Ali, ina rantsuwa da Allah, la illam tada tahkimar rijal fi kitabillah, mun ji yanzu faɗa kake da mu kana aibanta mu a wa'azinka, idan baka bar aiki da dokokin mutane ba dokan Allah ba, wato baka bi ma'ana lam tada tahkimar rijal, an waye gari mutane su, wato hukuncin da mutane suka tsara shi kake aiki da shi, dokar dan adam ba dokan Allah ba. In baka bar wannan ba fi kitabillahi, ka koma ga littafin Allah, baka bar fada da mu ba, yace la uqatilannaka wallahi zan kashe ka. Yana gaya ma sayyiduna Ali gaba da gaba, yace atlubu min bidhalika wajha Allahi wa ridwanahu, kuma zan kashe ka ne don ina fatan in samu yardan Allah da kuma kusantar Allah tabaraka wa ta'ala. Ka duba al-bidayatu wan nihaya, mujallad na goma shafiyan 577, ba baka da ikon kai wa'azi akan mai aqidan al-khawarij, maimakon lokacin da kake wa'azi ya gane tafarkin da yake kai yana cikin bata, la, shi tunaninsa ya za a yi in samu wannan malamin in kashe shi. Waɗannan maganganu siffofi ne na masu aqida ta al-khawari, waɗanda malaman sunna suka yi mana bayani, babu kalma ɗaya tawa wallahi cikin maganganu da nake faɗa. Na 11, yad'una ila muhajarati ardi al-islam, suke kiran mutane su bar ƙasar musulunci, ana hijira daga ƙasan kafirci zuwa ƙasan musulunci, abinda ayar al-qur'ani ta nuna kenan, kamar misali suratul nisa, innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim.
ضعفين من الرجال والنساء
والولدان الذين
ayi hijira.
Ƙaryatun zalimi ahluha.
Illa al-mustadafin min ar-rijali wan-nisa.
Mustadafin min ar-rijali wan-nisa wal-wildan
allati la yastati'una hilatan.
La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila.
Fa ulaika afa Allahu an ya'fuwa anhum.
Wa kana Allahu afuwan ghafura.
Hijirar da Allah madaukake magananta a cikin Alkur'ani aida ta al-khawarij, to ba su yadda da musulunci ka ba, don haka duk wanda baya tare da su to ba su dauke shi musulmi ba. La alima illa man kana fihim, ba su da malami sai wanda yake tare da su. Idan malamin baya aqidan su to suna daukan shi kafiri ne. Wallahi malamai suna cewa wannan aqida ce ta al-khawarij, farkon fitowanta ba a santa a duniyar musulunci ba sai wajen su. Wali hadha kafaru Usman wa Ali, don haka yasa suka kafirta sayyidina Ali, suka kafirta sayyidina Usman, har ma ya kai ga suka kashe su. Me dalili? Saboda ba sa ganin sayyidina Ali malami ne, ba su ganin sayyidina Usman malami ne, ba su san cewa suna da daraja cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Bare kuma ka san sayyidina Ali da sayyidina Usman suna cikin al-asharatul mubashshir mubashshirina bil janna, mutane goma da aka musu albishir za su shiga gidan aljanna. Ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallal na uku shafi 355. Sheikhul Islam ya ce aqida ce ta al-khawarij, ba sa ganin akwai wani malami a duniya sai wanda yake tare da su. Amma in ka lura kamar yadda Allah madaukake yake faɗa, yana cewa fauka kulli dhi ilmin alimin, sama da duk wani malami akwai wanda ya fi shi. Don kana bin wata mazhaba sai ya zamanto an samu wani malami a wata mazhaba, ai in kana musulmi bai kamata a ce ka ki daukan maganar shi ba. To amma banda al-khawarij ba su yadda da wani malami sai fa in yana cikin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su kamar yadda Sheikhul Islam yake faɗa, yake kama qala an-nabiyyu fihim yaqtuluna ahlal islam, siffansu ita ce suna kashe musulmai, wa yad'una ahlal awsan, su kuma kyale kafirai. Don haka su abokan faɗan su musulmai ne ba kafirai bane. Wannan ita ce siffansu ta uku, yakfuruna man khalafahum wa yastahilluna min, duk wanda ya saba musu to suna kafirta shi. Wal khawarij fi ta'dihim, in ka duba littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma at-tamhid na Ibn Abdul Barri, inda ya kawo magana akan wato al-khawarij, musamman ya ware babi yana magana akan matsalar su. Yana cewa Sheikhul Islam yana cewa fa inna taslit al-juhal ala takfiri ulama'il muslimin min a'zamil munkarati, wannan yana fadan sa a cikin majmu'u fatawa mujallad na 35 shafi na 101. Yace duk dariƙar da za a samu mutane suna mayar da malamai jahilai, to wannan aqida tana da alaka da aqidar al-khawarij, domin an wayi gari jahilai su suke shugabanci cikinsu, sai ya zamanto suna kafurta malaman musulmai. Inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, fa inna taslit al-juhal ala takfir ulama'il muslimin min a'zam al-munkarat, yace wa inma aslu hadha min al-khawarij war-rawafid alladhina yakfuruna a'immat al-muslimin, wanda asali dama an sani wajen al-khawarij sune waɗanda suke kafurta shugabannin musulmai da malaman su. Siffa ta hudu, yastabihuna al-mahram li tahqiqi matlabahum, malaman tarihi suna gaya mana cewa al-khawarij suna halatta haram don tabbatar da bukatar su. Wannan abu haram ne, amma za su iya halatta shi saboda biyan bukatar su. Malamai suna bada misali, wa qalu allazi abaha lana dama Usman, lokacin da suka kashe sayyiduna Usman, Allah shi kara masa yarda, bayan sun kashe sayyiduna Usman sai suka ce a'a, jinin Usman ya halatta mu zubar saboda kafiri ne. Wai abin da suke faɗa kenan. Fa kaifa ya harumu alaina maluhu, to ya za a yi kuma dukiyarsa ta haramta gare mu? Suka ce to ya kamata mu washe gidan, don haka sai suka wawashe dukiyar sayyiduna Usman. tunda har mutum ya iya kashe musulmi, anya dukiyar musulmi tana da kima gunsa, to saboda haka sai suka halatta wato iban dukiyar sayyidina Ali wa akhadhu kull shay'in hatta al-aqda, sun wato sun warwashe duk abin da yake gidan sayyidina Usman. Malaman tarihi suna cewa hatta kofuna sai da suka ɗebe suka daga wannan gidan. In ka duba al-bidayatu wan nihaya mujallal na 10 shafi na 307, don haka yasfikuna ad-dima wa yaqta'una as-subul, za su dade hanya su yi fashi da makami, wa yastahilluna al-maharim, su halatta dukkan wani haram. Wasu suna ganin suna taimakon Allah ta wannan hanya. Wannan yana cikin al-bidayatu wan nihaya mujallal na 10 shafi 584. Abin mamaki shine ga musulmin da zai ji ana kisan musulmi yana farin ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aana bi shatri kalima, wanda ya goyi baya aka kashe musulmi da rabin kalma, a kashe musulmi a zubar da jininsa, ka goyi baya da rabin kalma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laka Allah azza wa jalla yawm al-qiyamati maktubun bayna aynayhi, zai sadu da Allah an rubuta tsakanin idanunsa, min al-ayitina min rahmatillahi azza wa jalla, wane yana cikin wadanda sun ɗebe tamanin samun rahamar Allah. Wannan hadisi malaba sun yi maganganu a kansa, amma hakikatan babu shakka haramun ne musulmi ya goyi bayan kisan musulmi ta kowace fuska. Allah shi kare mu. Nabiyar siffan al-khawarij, nabiyar shiddatu tamassuki bis sunnah, suna da tsananin riko da sunnar annabi Muhammad, wannan ita ce siffan su. Kaga kuma wani abin mamaki, don haka sayyidina Ali yake gaya ma mutanansa almajiransa, yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 1066. Sayyidina Ali yace yakhruju fi akhir az-zaman, a ƙarshen zamani qaumun, wata jama'a za ta bayyana, ahdathul asnani siffarsu ta farko, wato suna da wato shekarun su kadan ne, bi ma'ana yara ne, matasa ne galibi masu riko da wannan aqida. Na biyu sufahaul ahlab, suna da wautan hankula, wato bi ma'ana duk abin da za su yi ba su hangen gaba mai zai biyo baya. Wannan dalili yasa manzon Allah ya danganta su da wauta, yake cewa sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariya, in sun faɗi magana, maganar canta wato ya kai wato kyan dukkan wata magana da tafi kyau a duniya gaba ɗaya. Maganar da za su faɗa, qala Allahu qala rasulullahi, za su faɗi magana mai kyan gaske, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace yaqra'una alquran, suna karanta alqurani, la yujawizu hanajirihim, amma kuma duk da haka ladan karatun alqur'anin baya ketare makogoran su. Yamruquna min ad-dini, saboda suna ficewa ga addini, kama yamruqu sahamu min ar-ramiya ramiya la yarji'una ilayhi, saboda ba su komawa gare shi. Wato wannan dalili yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake misalin su da kifiya, yanda suke rabuwa da addini kamar kifiya. Wallahi shi yasa malaman su da wau